sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an muni lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makiri ne tare da Mahmud Ibrahim Kwali da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 10 ga watan Yuni shekarar 2023. Bayan labaran duniya za mu kawo muku ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan kama gwamnan babban bankin Najeriya Goldwill Emefiele wanda a halin yanzu yake tsare hannun jami'an tsaron farin kaya na DSS. Kamar kowane daren rana Asabar, yau ma muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar. Akwai kuma labaran wasanni na ƙarshen mako. To amma kafin nan ga Mahmud Ibrahim Kwali da labaran duniya.
Assalamu assalamu alaikum ga cikakkun labarun. Wata kwarekwariyar rijejeniya tsagaita wuta da bangarorin da ke rikici da juna a Sudan suka amince da ita ta fara aiki da karfe 6 safiyar Asabar din nan. Sai dai akwai fargabar cewa ta yiwu rijejeniyar ta tsawon sa'o'i 24 ta iya karewa kafin cikar wa'adinta, kamar yadda sauran rijejeniyoyi makamantanta suka kare a baya. To amma kasashen Amurka da Saudi Arabia da suka jagoranci samar da rijejeniyar sun yi gargadin cewa za su janye daga yunkurin sasantawa tsakanin masu takaddamar muddin wannan kwarekwarewar rijejeniya ta kare. Wani mazaunin birnin Khartoum Mahmoud Bashir ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na AFP cewa suna neman a kawo ƙarshen yakin ne baki ɗayansa, ba wai kwarekwarewar rijejeniya ta kwana guda ba. Amma masu kula da lamura a kan yakin na Sudan na ganin rijejeniyar wata dama ce da za a samu sukunin shigar da kayayyakin tallafi ga dubban 'yan ƙasar da ke buƙatar agajin gaggawa. Ma'aikatar tsaro ta Burtaniya ta faɗa a yau Asabar cewa dakarun Ukraine sun sami gagariban nasara cikin sa'o'i 48 da suka shuɗe a farmakin da suke kaiwa yankin gabashi da kudancin Rasha. A cikin wannan lokaci, in ji ma'aikatar tsaron ta Burtaniya, mayakan na Ukraine sun sami sukunin kutsawa cikin wasu yankuna da dakarun Rasha ke karewa. Sai dai duk da haka nasarorin Ukraine ɗin na tafiyar hawainiya a wasu ɓangarori na Rasham. A wani labarin kuma, mayakan rundunar sojin sama ta Rasha na samun tagomashi a yankin kudancin Ukraine, amma har yanzu ba a kai ga tantancewa ba ko har-haren da take kaiwa ta sama na tasiri a yankunan ko kuma a'a. A wani faifan bidiyo da ya fitar, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya tattauna da shugabannin rundunonin sojin ƙasarsa game da dabarun yaƙi da kuma nasarorin da suka cimma, ko da yake bai yi ƙarin bayani ba dangane da hakan. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta faɗa jiya Juma'a cewa tana damuwa ainihin dangane da yadda ƙawancen soja tsakanin Rasha da Iran ke bunƙasa. A cewar ta, hakan wata dama ce da za ta ƙara ƙaimi ga Rashan wajen farmakin cin zali da take kai wa Ukraine. A cikin wata sanarwa da ta fitar, Linda Thomas ta ce wasu takardun bayanai da Amurka ta samu sun nuna yadda Iran ɗin ke samar da ɗaruruwan dabarun kai farmaki ta sararin samaniya ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙa da kuma samar da kayayyakin yaƙi. A cewar Linda Thomas, kayayyakin yaƙin da su ne Rashan ta samu sukuni na kai har-hare a kan birnin Kyiv, babban birnin Ukraine, a makonnin da suka gabata, al'amarin da ya lalata muhimman gine-gine na gwamnati baya ga kashe mutane da dama da kuma firgita ɗaruruwan fararen hula. Jakadiyar Amurkan a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wannan haɗin kai na Rasha da Iran ya saɓawa ƙudurin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2231 wanda ya haramtawa ƙasashen duniya musayar irin waɗannan makamai, cikinsu kuwa har da mambobi a kwamitin tsaron na Majalisar Ɗinkin Duniya. Labarun duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin ƙasar Somaliya ta ce jami'an tsaro sun kawo ƙarshen harin da mayakan Al-Shabab suka kai akan wani otel a birnin Mogadishu, babban birnin ƙasar, a jiya Juma'a. kafofin labarai na gwamnati sun ba da rahoton cewa dakarun gwamnatin sun yi nasarar murkushe mayakan na kungiyar Al-Shabab kana daga bisani suka ceto adadi mai yawa na fararen hula dake cikin hotel din sai dai babu wani ƙarin bayani kan ko rayuka sun salwanta ko kuma aka sun haka tunda fari dai daraktan hukumar ayyukan jin kai ta kasar ta Somalia Abdulkadir Abdulrahman ya fada wa kafofin labarai na kasar cewa jami'an sa sun karbi fiye da mutane 6 waɗanda suka jikkata ainin ganau sun fada wa sashin Somali na muryar Amurka cewa masu kai harin sun fara ne da cilla ababen fashewa guda 2 a gefen harabar hotel din kana daga bisani suka bi baya da harbe-harben bindigogi tini dai kungiyar ta Al-Shabab ta dauki alhakin kai harin jiragen ruwa dauke da jami'an tsaro dake sintiri game da dakarun sama dake shawagi a Samaniya sun yi dirar mikiya tare da yin kawanya yayin yunkurin garkuwa da mutane a tsibirin Kaohsiung dake kudancin Taiwan tsibirin shine wurin da mayakan sojin Taiwan ke gudanar da atisaye akai akai al'amarin wanda ya faru a yau Asabar na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun karuwar matsin lamba daga China game da sha'anin soja da kuma takaddamar siyasa. Beijing na kara kaimi ta hanyar kai kutse da jiragenta na yaki zuwa sararin samaniyar yankin na Taiwan wadda ta mallaka a baya kuma take shan alwashin watan wata rana za ta farfado da ikon ta a yankin. A tashar jiragen ta Kaohsiung dakarun tsaron ruwa da na soja da kuma 'yan sanda sun murkushe yunkurin sace mutane a gabar ruwan tsibirin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, 'yan Najeriya da dama ne suke tufa albarkacin bakinsu a kan dakatarwa da kuma kama gwamnan babban bankin Najeriya Gwasu Emefiele da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi da cewa ya miƙa ragaman shugabancin bankin ga mataimakinsa nan take. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
An dai sha korafe-korafe akan shugabancin gwamnan babban bankin Najeriya wanda tsohon shugaba Muhammadu Buhari ya kau da kai har ma ya karɓi rahoton da ya kafa majalisa Alhaji Gudajika Zaure da ya ce shugaba Muhammadu Buhari ya iya gana da shi a wancan lokaci. Tsohon gwamnan babban bankin Najeriya ne a lokacinsa ne aka musanya launin kuɗaɗe da shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarni wanda daga baya ya janye 200 a ciki. Yanzu dai haka Najeriya na amfani da launin kuɗaɗe kala biyu ne kamar tsohuwar kuɗin da kotunan ƙasar suka bada umarnin karɓarsu har zuwa watan Disamba kuma sabbin kuɗaɗen da aka musanya launukan da ya haɗa da naira 200 da 500 da kuma naira 1,000. Shugaba Sanata Bola Ahmed Tinubu ya umarci tsohon gwamnan babban bankin Najeriya da ya miƙa ragamar shugabancin bankin Corporation Directorate wato a matsayin mataimakinsa. To shi me in Najeriya ke cewa na game da wannan dakatarwa da aka yi wa gwamnan babban bankin Najeriya da kuma bincike da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ce zai yi.
Ni sunana Muhammad H. Keshani, tsohon ma'aikacin Central Bank. Gaskiya ni ma na yi na'am da abin da Federal Government ta yi. Saboda dalili na farko shi ne tun kafin wannan lokacin ai mutane sun sha ƙorafi da zarge-zarge da yawa a kan shi gwamnan Central Bank. In ba ka manta ba kwanan baya ai mun yi magana a nan na ya faɗi wani abu ne ma game ga Emefiele saboda lokacin da ya fita wai zai yi takarar shugaban ƙasa. Shi kujera na gwamnan Central Bank. Central Bank fa ita ce cibiyar matattalin arzikin ƙasar nan. Aikin da yake gaban ka na Central Bank ya ishe ka da har za ka shiga wata harka. To a yanzu mun yi na'am da shi saboda in ka duba da shugaban ƙasa da mataimakinsa Kashim Shettima. Mutane ne fa biyu wadda a zamansu na ɗaya shi shugaban ƙasa sanannen accountant ne. Kashim Shettima economist ne. Economist kuma ka sani dama masu tattalin arzikin ƙasa. Kuma a ganin waɗannan tafiya guda biyu da kuma yadda suka fara, insha Allah mutanen ƙasar nan za su ga amfanin abin da suka yi. Na yi na'am da abin da suka yi, tunda ai shugabansu sun kore shi ba. Sun dakatar da shi kuma za su yi bincike. Kaga nan ya nuna cewa sun san abin da suke. Nan ma an ba ka manta ba, na goyi bayan Gudajika Zaure a lokacin ba wai na goyi bayan shi da abin da yake yi ba, ko kuma da abin da ya faɗa cewa gaskiya ba, amma na goyi bayan nace abinda gudaje ke fada shi gudaje ga zaure lokacin ya memba ne na House of Representatives ya fita a fili ya fito da zarge-zargensa kuma da hujjojinsa a lokacin da yayi magana cewa kamata yayi gwamnati su yi bincike akan abinda gudaje ka zaure ba yi shi ba gaskiya mu a lokacin Buhari bai kyauta mana ba
suna na garba mami a to gaskiya ni dai tan mahangan da zan duba shi shine dama wannan kaman sanannen al'amari ne ganin cewa kafin shi wannan shugaban kasa ya zo ya ci wannan mulki daman sun sha suka game da shi yanda MFL ke tafiyar da babban bankin kasa musamman ma lokacin tirka-tirka na wannan canje kudi wanda suna ganin cewa ya ma soye musu kafar angulu ne a yakin neman zaben su kuma shi daman kasan kaman hukumar farin kana DSS daman tana zargin shi da ta wannan taimakawa yan ta'adda musamman ma na wannan ACN da IPOC dan da kudaden na na yin wannan ta'addanci saboda haka wani abu ne wanda daman yana kasa yana dabo daman ayan Najeriya ma suna tamani ma izu daga zuwan shi wannan mulki shi wannan shugaban kasa zai dawo matakin kora ko kuma ladatar da shi wannan gwamnatin babban bankin Najeriya kuma gaskiya yayi daidai
yanzu dai ƴan Najeriya sun zaku su ga irin sakamakon da wannan bincike zai haifar da shugaban kasan yace zai yi Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, sai a shakata da wannan faifan.
Ubana, kai ya haife ni, bai kula da ni ba, bai bar ni na ji daɗi ba. Ubana za yaron zamani damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shaji ya ga ta ba baba ne gani nan ban da sada ba baba ne hanna
yanzu kuma lokaci ne da Ibrahim Ka Almasi Garba zai gabatar mana da shiri na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa wai shin wani dalili ne yasa a wasu kasashen waje kamar su Japan da sauran kasashen yankin Turai ake yawan fuskantar girgizar kasa sabanin yadda abun yake a wasu kasashen mu na Afirka kamar Najeriya da Kamaru da dai sauransu inda ba a fuskantar wannan matsalar su da suke fuskantar wannan matsalar ne yake janyo musu ita mu kuma da ba ma fuskantar ta menene ya sanya hakan kuma wani mataki ya dace mu dauka don gudun fadawa matsalar. Masu tambaya idan an tuna dai su ne Sanusi Madattai da magaran da Isuhu Makera Madattai. To idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Ladu ya samo muku daga Profesor Ilimin Geografiya Abubakar Sadiq na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola Adamawa Najeriya wanda ya ci gaba da cewa
kamar yadda na faɗa waɗansu wurare ba sa samun shi kuma ba a yi tsammani za su same shi ba ma Samson ya riga ya faru a da a baya ya wuce wato sun samu sun shiga extinct stage saboda yana da alaka da yadda wannan mountain building process din yake faruwa. Mountain building process din yana da stages yana da hawa-hawa. Farkon stage din dai shine wanda ya riga ya faru shekaru miliyoyin abin da suka gabata. Kuma ya faru ne mafi yawa a kasashen Turawa kamar su area da ake ce musu Alpine Ridge, wanda sanadiyan haka din ya haddasa da waɗansu taunukan da aka samu a wancan bangaren kamar su Himalayas, su Andes, su Rockies, wayannan suna duwa su ne wanda suka faru farko-farko yadda aka yi kasa. To wayannan irin wuraren nan saboda kasancewa nasu mountain building process ne, stage din ya riga ya wuce, to ba za su samu alaka da girgisan kasa ta, ya riga ya wuce a nasu. Sai kuma aka zo stage na biyu wanda ya faru a mafi yawa a wannan stage na biyu, wannan second order process din ya faru a mafi yawa kasashen Afrika ne, su suka fama da mountain building nasu. So wayannan taunukan da kake gani a kasashen Afrika mafi yawan su sun faru ne a lokacin da second order stage din, kuma sun fama da girgizan kasan su a wancan lokacin yayin da ake kokarin gina musu duwatsu da su taunuka din. To shi ma wancan stage din ya wuce, sai kuma aka shiga stage na uku yanzu, third stage mountain building process. Shine yanzu wuraren da girgizan kasa na faruwa sukan samu sabbin taunuka wanda yake fitowa ta bangaren volcanic eruption din. So wuraren da suka fi fuskanta irin wannan yanzu shine mafi yawa wuraren kasashen Asia. Su ne suke fama da wannan din yanzu. To su ma idan tafiya ya tafiya za su zo su passing wannan stage din, su kuma su wuce sai dai ya tafi wani bangare kuma daban. To amma girgizan kasa kamar yadda na faɗa yana da alaka ne da natural happenings, abinda Allah ya nufa zai faru saboda duniya kawo su halittunsa a bayan kasa wanda da babu su suna can cikin kasa. Shine wayannan duwatsun da muke da sauran taunukan da muke gani duka a bayan kasa yanzu haka yake faruwa. Kuma a lokacin da yake faruwa suna tattare da girgizan kasa. Shine abinda yake faruwa. Sai dai tambayansa na biyu yake cewa to mun da abin yake faruwa wani mataki zamu yi mu doka? Akwai matakan da za a yi a doka. Abinda wanda aka ce Allah ne ya yi shi dai yana da wuya ka dauki mataki akan shi, amma akwai dan gyaran da zaka yi kai na shiryawa. Na shiryawa idan hakan ya faru, ko da zai faru ba zai kawo maka illa mai yawa har ya haddasa maka asara da yawa ba. Saboda waɗannan abubuwan ba za su faru ba Malam Salihu sai su nuna alama za su faru. So a sai tunda suna da alama ai sai mu yi la'akari da wannan alamun da suke nunawa.
Kamar wani irin alama suke nunawa?
Madalla a duk lokacin da girgiza kasa zai faru zai nuna alama. Na farko akwai abin da malaman ilimin kimiyya suke cewa tremor. Tremor nan kamar wani kara, zaka ji wani kara sound. Ina iya tunawa a Najeriya abu kamar hakan ya taba faruwa a 1994 a lokacin mulkin soja, yanda ya faru a Lagos, aka waye gari cikin dare aka samu wani karan da ba taba jin shi ba. Sanadiyan wannan kara mutane da yawa masu suka talle suka shiga cikin teku saboda kara ne wanda ba su taba ji ba. Aka ce wayansu makamai ne suka fashe a waje ajiyan sojoji da sauransu. Duk da bincike ya zo bincike ya nuna, sai aka ce duk ba wani makamai da suka fashe ko wani abu. Sanadiyan nauyi wanda yake doron kasa a birnin Lagos shine haddasa wannan tremor din
tun
a wancan lokacin. So abun nufi alama ne idan ba a dauki mataki ba to yana iya haddasa ya kawo girgizan kasa. Kagan daya kenan. Sannan na biyu, daya daga cikin alama na biyun shine wani lokaci yakan nuna maka tagu ko a jikin gine-gine. Saka ga wani tagu ya tafi da nisa a jikin gine a wannan fourth line din. Wannan line da ya nuna alama girgiza kasa yana iya faruwa nan. Zaka ga gine-gine na da tagu. Zaka yi tafiyan kilometer aro kana kallon wannan tagun a wancan gefe. To duk alama ne. Kuma in ka zauna zaka ga sagun kaman abu ne na wasa, sai ka ga kullun yana nuna yana girma yana dada buduwa.
Zan kaman kullun
yana dada karuwa yana dada buduwa. To yana nuna alama idan za a samu girgizan kasa. So wancan sagun yana being fourth line din ne a kasa. So idan hakan ya faru to a sai ya nuna wa hukuma abin nan alama akan cewa girgizan kasa yana iya ya faruwa anan saboda ga abin da ya faru. To sai mun hukuma su dauki mataki ko a dibe mutane daga wurin ko kuwa a rusa gine-gine ne a sake wani ginin da zai iya ya zamanto dacewa da koda girgizan kasa zai faru ba zai abin nan ba. Sannan na karshe girgizan kasa kamar yadda nace yana ya faruwa a ruwa. Ya faru kwanan nan ya faru a Bahar Maliya wato Red Sea kenan. Wanda ya wuce tsakanin Turkey da Syria ya zo ya shiga kasashen Laraba har ya tafi Asia. Ya je a hadu da teku. Ya faru a farko wannan shekara ko karshen wannan shekaran dai shekaran ta gabata. Farko wannan shekara. Wanda wannan girgizan kasa din ta faru ne a cikin ruwa. amma kasancewa wannan fault line da nake fadan nan ya bi cikin ruwa har ya zo ya haura doron kasa har ya shiga Syria ya shiga Turkey ai mun gan asaran dukiya gina-gida da sauran rayuka da suka fama da shi sanadiyar wancan girgizar kasa din to irin wannan girgizar kasan da yake faruwa a cikin ruwa yana da wuya ilimin kimiyya ya nuna cewa faruwan shi yana nan alama zuwa amma tunda a cikin ruwa yake amma in aka yi rashin sa'a sai fault line din yayi tafiya tawo har ya hau kan doron kasa to yana iya haddasa rikici a duk line da ya bi din hanyar da ya bi duka ko ya nisan sa ko da zai tafi kilometer million ɗaya ne to sai ya haddasa wannan rigima din da barna din a wannan line nashin da to amma idan ya faru a tsakiyar teku ne manyan tekuna to zai iya kare bai iso gaba ba to sanadiyar haka mutane ba za su san an yi shi ba ma kuma ba za a ma feeling din shi cewa an samu abu haka ya faru ba to a kasancewa na Syria da na Turkey ya faru ne akan karamin kogi ba teku bane akan karamin kogi ne to shi yasa tafiyan bai nisa ba sai hawo doron kasa sanadiyar hawo doron kasa kuma ya shiga manyan kasashe na duniya kamar Turkey da Syria nan wanda ya hada samu su asara da yawa to shine abin da yake tafiya da girgizar kasa tana da mana tana da asara ya dangana ga yanda mutane suka dauke ta amma dai ainihin sa an yi shi ne don Allah ya kawo mana waɗansu kayayyakin da suke da amfani a gare mu mu yan adam a bayan kasa wanda suke nesa
su hauro
sun ba ta wannan hanyar ba so ba za su samu haurowan ba to amma kasancewa yanda mutane suke yin gina-ginan su da sauransu sai ya kasance wani lokaci a zo bakin kogi kusa so idan hakan ya faru ko kuwa ayi ta gine-gine ba plan kowa ya gina abin da yake so a bayan kasa kasancewa yana da kudi yayin haka din gwamnati hukuma ba su da wani matakin da suke dauka su regulating wannan abubuwa to amma mafi yawa wayannan abubuwa idan ya faru asaran yana faruwa ne a kasashe masu tasowa don saboda mu ne bamu da plan for irin abu kamar haka kasashen turawa ko da zai faru a wurin su a yanzu din kusan zance ba za su sha wahalan barnan da abun zai haddasa musu ba kusan cewa suna sane da haka kuma sun dauki mataki yaya za su addressing irin abu haka ko da zai faru shine zaka gani in zaka yi gine suna regulating abinda zaka yi gina din ya ginin da zaka yi din da sauransu injiniyoyi sukan iya su zo su ba da shawarware kuma dole ka yi amfani da shi amma wanda shi bambam da kasashen mu a Afirka dole za su ce maka in kana da kudi kawai ka gina duka abinda sannan kuma yawan abun hawa shi ma yawan abun hawa akan hanya su ma duk nauyi ne a doron kasa wanda a kasashen da suka riga suka girma suna iya su yi controlling wannan abu ba za ka ga yawan abubuwan hawa a lokaci daya akan hanya a gari ba mu kuma a kasashe masu tasowa zaka tarar mutum yana da motoci 10 a gida gaba ɗayan su gaba ɗaya 10 za su fita kan hanya a rana ɗaya ba tare da ya dame shi ba in har yana da kuɗin da zai zuba musu mai bai damu su fita duka akan hanya a lokaci ɗaya ba haka ma wancan to kamin ka ankara sai ka ganga cinkoso abun hawa to karin nauyi ne a bayan kasa to ire-iren su da gine-ginen da nake faɗa wanda ba misali ba control din yana iya haddasa girgizan kasa ya faru to amma saukin mu da taimakon Allah wannan abun mun riga mun wuce shi a Afirka a zamanin da muke a yanzu din
shi
ya sa ma babu ma amma da ba haka ba yanda muke abubuwan mu a safai ba control ba komai din nan to da a ce muna cikin lokacin da muke fuskantar girgiza kasa to ba abun da zai hana kasashen Afirka samun girgiza kasa akai-akai
to prof kusan muna gabar karshe wannan batu sun sake nemar sani shin kowane mataki ya dace mu dauka dangane da faro wannan matsalar
to matakin kamar yanda na fada abinda Allah ya riga kudura zai faru dai ba abinda zaka yi akai amma kuma ayyukan Allah kuma abubuwan da Allah ya kudura zai faru ba zai taba faru ba sai ya nuna maka alama a duk lokacin da muka gani irin wayannan alamu sai mun hukuma su dauki mataki matakin shine a taya tayan daka a ganya za a yi amma alamar ya nuna har doron kasa cewa kamar wayannan tagun da nake faɗa yana iya nuna wa gine-gine to sai a kwashi mutane a wancan bangaren a rusa gine-gine
don
gudawa kada asara ka gani in kuma wanda yake faruwa ne sanadiyan ayyukan dan adam a bayan kasa kamar manyan gine-gine da sauran yawan abun hawa da sauransu a bayan kasa to shi din ma yana iya sa gwamnati ta zo ciki ta sa baki ta gan cewa ta kai idai wayannan abubuwa wanda ba zai kai ga wancan lokacin ba shine matakin da zamu yi mu dauka kawai
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Professor Abubakar Sadiq na Jami'ar Modibbo Adama da ke jihar Adamawa, Najeriya, da wakilinmu Muhammad Salisu Lado, da producermu Salaman Abu, da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Abi da Ibrahim Kalmasi Garba. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kwallon kafan nan Lionel Messi ya sanar da aniyarsa ta shiga kungiyar Inter Miami a kasar Amurka a matsayin dan wasa mai zaman kansa bayan da ya rubuta kungiyarsa ta Paris Saint-Germain wato PSG da ke kasar Faransa. Ya kuma yi watsi da tayi na kwangila mai tsoka a kasar Saudi Arabia. Hai laudai Lionel Messi ya yi awon gaba da magoya bayan PSG. Adadin magoya bayan PSG a shafin ta na Instagram ya ragu sosai tun bayar da aka sanar da cewa Lionel Messi zai rubuta kungiyar, yayin da bangare guda kuwa adadin magoya bayan Inter Miami ta kasar Amurka ya karu a Instagram sakamakon shirye-shiryen kulla alaka da dan wasan Leicester City. Na nazarin daukan Steven Gerrard aikin horarsuwa, kungiyar Leicester City na nazari kan kulla yarjejeniya da Steven Gerrard, tsohon coachin Aston Villa kuma tsohon tauraron Ingila da ya taka leda a Liverpool. Attajirin dan kasuwan nan na Qatar ya gabatar da tayin karshe kan sayan Manchester United. Hamshagin attajirin kasan Qatar Sheikh Lassim bin Hamad Al Thani ya sake gabatar da tayin sayan kungiyar Manchester United daga iyalan Glazier. West Ham United ta kawo karshen jiran lashe kofi na tsawon shekaru 43, ta lashe kofin gasar Europa Conference League bayan doke Fiorentina da ci 2-1. Kungiyar nan ta West Ham United na son cimma yarjejeniya da dan wasan Arsenal Emile Smith-Rowe mai shekaru 22. Shi kuwa Declan Rich ya yanke hukuncin tafiya Arsenal. Aje Arsenal neman fom miliyan 45 kan dan wasan su na Mexico mai buga musu tsakiya Inson Alves, wanda ake rada redin West Ham na so mai gurbin Rich da shi. Idan muka dawo nan gida Najeriya kuwa, kungiyar wasanni na kwallon kafa a Najeriya Reshen Jihar Adamawa ce ta gudanar da zaben shugabanta na jihar a fadin jihar gabaki daya, inda ta samu wakilai daga kananan hukumomi 21 na jihar Adamawan. Kuma mutane guda uku ne suka tsaya neman takarar wannan kujera, daga bisani kuwa mutum ɗaya janye, shi kuwa ɗaya an neme shi ma ya batan dabo a wannan taron, inda waziri Abba Gawo ya zamanto shine shugaban wannan kungiya a halin yanzu a jihar Adamawa. Ko me zai fara sawa a gaba yanzu domin ganin wannan kungiya ta kai wa gaci, musamman harkan wasan kwallon kafa a Najeriya?
Za mu zanna da executive committee mu gayyato wasu stakeholders, sai mu zanna tare. To ga halin da muke ciki, ina za mu bi mu sami cin gaban wannan abu?
Waziri Abba Gawo kenan shugaban kungiyar kwallon kafa a Najeriya Reshen Jihar Adamawa kenan ke jawabi jim kadan bayan kammala zabe. Shi kuwa Honorable Mauludu Usman shine na biyu wanda ya janye. Na koyi masa tambaya ko menene ma yasa ya janye wannan takarar tasa.
Kawai yana son ci gaban kwallon kafa, kuma ana son mu ci gaba. Kwallon kafa na harka ne, wasa ne, babu ne da za zo a tsananta a kawo gaba tsakanin juna ba. Yanzu ake kokarin kafa dan ba na magana ya zidda za a inganta harkokin wasa.
Honorable Mauludu Usman kenan wanda ya tsaya takarar neman kujeran shugabancin kungiyar harkan wasannin kwallon kafa a Najeriya Reshen Jihar Adamawa, wanda daga bisani ya janye, inda waziri Abba Gawo ya zamanto shine shugaban wannan kungiya a halin yanzu a jihar Adamawa. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Wata kware-kwarewar yarjejeniyar tsagaita wuta da bangarorin da ke rikici da juna a Sudan suka amince da ita ta fara aiki da ƙarfe 6 safiyar Asabar din nan. Sai dai akwai fargabar cewa ta yiwu yarjejeniyar ta sa'o'i 24 ta iya karewa kafin cikar wa'adinta, kamar yadda sauran yarjejeniyoyi makamantanta suka kare a baya. Ma'aikatar tsaro ta Burtaniya ta faɗa a yau Asabar cewa dakarun Ukraine sun sami gagarumar nasara cikin sa'o'i 48 da suka shuɗe a farmakin da suke kaiwa yankin gabashi da kudancin Rasha. Gwamnatin kasar Somalia ta ce jami'an tsaro sun kawo ƙarshen harin da mayakan Al-Shabaab suka kai akan wani otel a birnin Mogadishu babban birnin kasar a jiya Juma'a. Kafofin labarai na gwamnati sun ba da rahoton cewa dakarun gwamnati sun yi nasarar murƙushe mayakan na ƙungiyar Al-Shabaab waɗanda suka yi wa otel ɗin mai suna Fear Beach Hotel ƙawanya a jiya Juma'a da Almuru.
To ba sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya hada ya kuma bada umarni, da injiniyan mu na wannan daren Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ya bamu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Wassalamu.